أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan a safiya ta asabar a yau muna 12 ga watan Rabiu Tsani hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da a 4 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya mun hadu a wannan majalisi mai albarka a nan Masjidul Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar Ibrahim Bako a nan cikin garin Bauchi a kamar yadda muka saba haduwa domin gabatar da darasi a cikin littafin kitabu tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a illa iyaka a yau za mu gabatar da darasi wanda wannan darasin kamar a daurawa ne zamu yi akan wato wasu daga cikin darussan da muka fara gabatarwa a wasu masallatai wanda yana da alaka da waki'a na abin da yake faruwa a halin yanzu na dambarwa tsakanin Ahlus Sunna da Bid'a sanadiyar haka muka ga cewa ya kamata duk inda muke karatu ko muke darasi mu yi kokari wajen wayar da kan mutane da kuma jan hankalin mutane da kuma yi ma mutane nasiha akan mecece hakikanin aqida da wato bid'a take tafiya akai musamman bangaren dariqar tijaniya wanda na zabi gabatar da darussa musalsal akan wato tabargazan da tijani da inyasi suka yi ma addinin Allah a hakkin Allah da kuma janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilin yin hakan shine a shekara da shekaru mun sani cewa mabiya addinin tijaniya suna sukar ahlus sunna da sunan cewa ba sa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma wannan suka ce mai muni duk wanda yace ma baka kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafirta kai domin in dai baka kaunan sa to baka yi imani da abin da yazo da shi ba kenan daka duk wanda ya shuna maka kaunar manzo Allah wato kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar ya jefa maka kalman kafirci ne ya jefa maka kalman kafirci ne dan ba yadda za a yi kai musulunci ba son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi kai musulunci babu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa iyaka bambancin ahlus sunna da yan bid'a wajen maganar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine su ahlus sunna suna tsayawa inda Allah ya tsaya suna tsayawa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya suna tsayawa inda Allah da manzon Allah suka tsayar da su wannan shine bambanci tsakanin ahlus sunna da yan bid'a su ko yan bid'a ba ruwan su da ina Allah yace a tsaya ballantana su tsaya a inda Allah yace a tsaya ko kuma ina inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace a tsaya. Saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu dauka akan abubuwa da yawa suke faruwa wanda su ɗan bid'a suna sukar mu ahlus sunna suna kafirta mu ta hanyar ce da mu ba mu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma duk wanda yake lura da waƙi'in abubuwa da suke faruwa zai ga cewa kalmomi da lafuza na rashin darajanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fi fitowa daga bakunan su tun daga kan shehunnan su na baya har zuwa kan waɗanda suke raye yanzu, har zuwa kan mawakan cikin su da sauran cikin su. Kalmomi na suka ga haƙƙin Allah subhanahu wataala da kuma janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna bayyana da yawa daga cikin su. Wannan shi yasa manya-manyan littattafan da suke kunshe da aqidunsu ba sa so ana dauko su ana karanta su, domin babu abin da ke cikin su in ba tsoron kafirci ba, ba abin da ke cikin su in ba kafirci tsura ba. Saboda haka ba sa so ana daukowa ana karantawa. Dalili ko shine gani suke in ana dauko littattafan nasu ana karantawa to za a tona musu asiri. Addini kuma ba asiri bane shi. Allah alƙawari yayi duk wanda Allah ya bashi ilimi to zai bayyana ma mutane ilimin da Allah ya bashi ba zai boye ba. Wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu. Allah yace yayi alƙawari da waɗanda aka ba su littafi cewa za ku bayyana wa mutane littafin nan da Allah ya baku, abinda Allah ya baku na ilimi za ku bayyana wa mutane, ba za ku boye komai daga cikin sa ba, ba abinda za ku boye. Saboda haka alƙawari ne wannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi da dukkanin mai ilimi cewa abinda Allah ya baka na ilimi ba za ka boye shi ba, abinda Allah ya baka na karatu ba za ka boye shi ba. To wannan darussan da muke gabatarwa ba wai gabatar da shi muke da nufin zagi ko cin mutunci ba, wannan ba ɗabi'ar ahlus sunna bace, wannan ba karantarwar ahlus sunna bace. Illa iyaka tsarin mu ahlus sunna shine irin mudun da ka auna mana da shi to muwa da shi zamu auna maka, wannan shine tsarin karatu. Irin mudun da dan bid'a ya auna da shi to da shi zamu auna mishi mu ma, wannan shine tsari. Saboda haka shi ahlus sunna duk inda yake wandan roba ne shi daidai yake da kugun kowa. Idan ka auna da mudun karatu sai a auna maka da mudun karatu, in ka auna da wani mudu na daban kuma to sai a auna maka da irin wannan mudun naka. Eh liyajziyal ladina asa'u bima amilu kenan, wayajziyal ladina ahsanu bil husna, wanda yayi mai kyau a mayar mishi da mai kyau, wanda yayi mara kyau a mayar mishi da mara kyau. To yana da kyau mu sani cewa babu wata hanya ta tsira wanda mutum zai bi ya tsira in ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Duk wanda ya bi wata hanya ya rike wata hanya kuma bayan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to babu shakka zai halaka, kuma zai halakar, zai halaka sannan kuma zai halakar. Idan mutum yana so ya zauna lafiya a cikin addininsa da rayuwarsa to ya zamana hanyar da ya rike hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda ya rike wata hanya kuma bayan wannan kuma zai bata. Allah ya tsare mu. To daga cikin mafi girman ƙarya da tijjani yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ne ga manzon Allah kai mishi ƙarya shine ikrarin cewa manzon Allah shine ya bashi dariƙan tijjaniya hannu da hannu. Wannan ƙarya mafi muni kenan. Domin an haifi Shehu Tijjani shekara ta 1150 bayan hijira, kaga shekara 1140 bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dalilin da yasa kwajina ce suka ce shine saboda idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani cewa akwai wata dariƙa ko wata hanya mai falala da daraja, ya rasu ya zo ya isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi shekara 23 shekara 13 a Makka, shekara 10 a Madina, ya tafi bai ba mu sabansa wannan darajar ba, bai ba mu sabansa wannan dariƙar ba, bai ba mu sabansa wannan falalan ba. Da Abubakar da Umar da Usman da Ali duka suna nan, manzon Allah yana ganin sabansa suka dinga fita filin yaƙi, ana karkashe wasu a cikin su, a kashe wancan, a kashe wancan, duk sun tafi neman shahada, neman aljanna. Ya san kuma ga wata dariƙa nan kai tsaye wanda shi mai dariƙan yana da lasisin raba wa mabiyansa aljanna, bai ba mu sahabbai ba. Sahabbai suka ƙare, aka iso kan tabi'ai, tabi'ai suka ƙare, aka iso kan atba'u tabi'i ne suka ƙare, sai da aka shafe ƙarni 11 duka manzon Allah bai dawo ba, bai taso ya bama wani daga cikinsu ba, sai da ya jira wani bakin fata ya zo, kafin ya taso ya zo ya bashi. To wannan ka tuhumi manzon Allah da ha'inci, ka tuhumi manzon Allah da ha'inci. Sannan na biyu kuma a ɓangaren wannan shi ne tuhumar Alƙur'ani ne da ƙarya, dan duk wanda ya yi ikirarin an bashi wani abu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ya tuhumi Alƙur'ani da ƙarya. Dan Allah ya faɗi cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Allah yana cewa a yau na cika muku addinin ku, ya cika tam, na cika muku ni'ima ta a gare ku. Kenan ma'anar na cika muku addinin ku ya cika tam shine daga yau babu wani abin da zai sake zuwa a matsayin sabon addini, an gama duk wani abin da sunan shi addini, to an gama saukar da shi. To duk wanda kuma yayi ikrarin cewa bayan saukar ayan nan an sake bashi wani abu da sunan addini, to ya tuhumi wannan ayan ta Alkur'ani cewa ayan ba gaskiya bace, ya tuhumi ayar cewa ayar ta yi ƙarya. Saboda haka kaga tuhumar Allah da yin ƙarya kuma kafirci ne, tuhumar Allah da yin ƙarya kafirci ne. Sannan abu na gaba shine Shehu Tijjani a cikin kalmominsa ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bashi salatul fatiha hannu da hannu, baki da baki ya kaddi salatul fatiha. A wanda wannan kuma tsagwaran ƙarya ce, wannan tsagwaran ƙarya ce. Duk da na ga wani cikin ɗan bid'a ya fito yana ta rantsa-rantse, wallahi Shehu Tijjani ya ga manzon Allah, wallahi Shehu Tijjani ya ga manzon Allah, yana ta rantsuwa kuma ba hujja sai rantsuwa. To inda rantsuwa ne, tsagwaran rantsuwa kan, ai wanda ya fara kafa rantsuwa a matsayin hujja shine Iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, shine Allah ya bamu labarin a suratul A'raf, ya rantse mu annabi Adam da adana na Hawwa cewa wallahi wallahi gaskiya nake faɗa muku. Saboda haka duk wanda zai zo ya kafa rantsuwa, ya kafa hujja da rantsuwa, to tulban Iblis yake bi. Ita rantsuwa ana kawo ta ne don ta karfafi hujja, bayan an kawo karatu na ilimi to sai a kawo rantsuwa don rantsuwan ta karfafi hujja. Amma duk wanda yake malami ne shi ma ko ɗalibin ilimi, in an karanto hadisi baya bukatar sai an masa rantsuwa. Yanzu in nazo na ce maka duk abin da kai ba niyya ba lada, sai na ce maka ga hadisi innamal a'malu binniyati, yanzu kuma kana bukatar sai na karfafa wannan hadisin da rantsuwa? Ai baka bukata. In nazo na ce Allah ya ce a tsayi da sallah, ina hujja wa aqimus salata, yanzu kuma sai na kawo maka rantsuwa? Ai an riga an gama hujja kuma. To duk wanda za a kawo masa hujja ya koma kuma yana bukatar sai an rantse kafin ya gamsu da hujjar, to akwai saurin raunin imani a zuciyarsa, akwai raunin imani a zuciyarsa. Saboda haka mu a aqidar mu ita ce maganar cewa Shehu Tijjani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qazata lamana, man wannan ƙarya ce, wannan ƙarya ce tsagwaranta. Eh babu kuma ta inda ilimi zai tabbatar maka cewa ana ganin manzon Allah kiri da muzu bayan mutuwarsa, babu wannan, babu. Dan in akwai waɗanda za su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qazata lamana man bayan mutuwarsa, su ne sahabbai a cikin masallacinsa inda aka binne shi, anan suke sallah, amma bai taɓa duk rigimar da sahabban nan suka yi. Aka yi yaƙi tsakanin wannan ɓangaren da wannan ɓangaren, aka yi yaƙin Jamal, aka yi yaƙi duka, aka gama duk manzon Allah bai taso ya sulhunta su ba, yana kuma ganinsu kuma yana da ikon tasowa, bai taso ya sulhunta su ba, ya bari. har abin da ya faru ya faru tsakanin su sai da aka tawo tukunna sai ya taso kai kuma sai ya kawo maka wani salati yace ga kanan da kai ɗan dare kanka duk wanda yake bashi aljanna to akwai abin da suke wasu daga cikin su suke musu kan cewa wai ahlus sunna suna mashehu Tijjani ƙarya akan wai shehu Tijjani ya ce salatul fatiha tafi qur'ani su 6000 wasu daga cikin jahilan cikin su suna maganin cewa wai ƙarya akai ma shehu Tijjani shehu Tijjani bai faɗa ba har wani yana cewa ba wani ba wahabiyyar da zai kawo maka inda shehu Tijjani yayi amfani da kalman afdalu tsakanin salatul fatiha da alqur'ani to wannan shine babban littafin ɗin Tijjaniya gashin nan jawahirul ma'ani wa bulughul amani wanda da madun rigiman da suke yi yanzu suke tada jijiyan wuyawa ne ya zagi manzo Allah laifin karanta jawahirul ma'ani ne to a cikin jawahirul ma'ani idan ka duba shafi na 57 zaka ga inda shehu Tijjani ya kawo falalan salatul fatih lima umulika a cikin fasalin da yayi bayani akan fi fadli wuldihi eh wai bayani akan falalan zikirorin da shehu Tijjani ya kawo yana cikin babi na 4 yana cikin fasali na 2 yana cewa wa amma fadlus salatil fatihi lima ughliqa ila akhirhi falalan salatil fatihi lima ughliqa zuwa karshe ila akhirha yace faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu yaqulu yace naji malamin mu Aliyu Harazimi kenan yake fadin cewa naji malamin mu shehu Tijjani yana cewa kuntu mushtaghilan bi dhikri salatil fatihi lima ughliqa na kasance na shagaltu da karanta salatul fatihi lima ughliqa hina raja'tu min alhajj ila talmisan lokacin da na dawo daga aikin hajji zuwa garin talmisan lima ra'aytu min fadliha saboda abinda na gani na falalanta wa huwa anna almarratal wahidata yace falalan salatul fatihi kuma shine sauke salatul fatihi lima ughliqa sau daya bi 600,000 salati yana daidai da kowane irin salati sau 6000 in kai salatul fati daya to yi kai duk salatin da kaga dama kai shi sau 6000 shine ladan salatul fati daya kama huwa fi guldul jub kama inda yazo alitafin guldul jub yace wa qad zakara sahibul wuld anna sahibaha sayyidi muhammadul bakari as-siddiqi yace me wuldul jub ya ambata sai yace anna sahibaha cewa ma abucinta to kun ga nan shine inda salatul fati ta fito kenan shi shehu Tijjani ya fadi yanzu anan sahiba hawaye mai salatul fati shine Muhammadul Bakari dan ka sai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wannan Muhammadin din to Muhammadul Bakari ne ba ni na fada ba shehu Tijjani ne yace anna sahiba ma'abucinta wanda ya kirkiro ta kenan shine Muhammadul Bakari as-Siddiqi nazilu Misra wanda yake zauna a kasar Misra wa kana quduban qudbi ne shi radiyallahu anhu qala inna man zakaraha marratan yace wai duk wanda ya salatul fati sau daya walam yadkhulil jannata kuma bai shiga aljanna ba to falyaqbid sahibaha inda Allah in an je gaban Allah ya kamo mai salatul fati din shi Muhammadul Bakari kenan yace in kai salatul fati sau daya baka shiga aljanna ba to ana isa gaban Allah ka tsako mu wuyansa ka kawo shi gaban Allah ka ce gashi nan na karanta salatul fati saboda haka a bashi dama ya bani aljanna ka tsako mu wuyansa shi zai baka aljanna ay wa baqiyat nadhkuruha ila arhiltu min talmisan ila abi sam'un haka nan kuma muka ci gaba da na zauna muna ci gaba da ambatan salatul fati har sai da na koma zuwa ga garin Abu Sam'un falamma ra'aytu as-salata allati fiha al-marrata al-wahida bi 70,000 khitmatin min dalail al-khairat lokacin da na ga wani salati mai falala wanda shi kuma wannan salatin falalansa shine in ka sauke shi sau daya to za a baka ladan ka sauke dalail al-khairat sau 70 dalail al-khairat shi ma wani littafin zune na zikirori taraktu al-fatiha lima ughliqa washtagaltu biha sai na bar salatul fatihi lima ughliqa na shagaltu da wancan salatin wahiya salatin kuma shine Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum yace lima ra'aitu fiha min kasratil fadl, saboda abinda na gani na falaloli masu tarin yawa, sai na koma ina karanta wannan salati. Yace thumma amarani bil luju'i sallallahu alaihi wa sallama ila salatil fatih lima ughliqa, yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni, inji Shehu Tijjani, yace min in koma in ci gaba da salatul fatihi lima ughliqa. Falamma amarani bil luju'i sallallahu alaihi wasallama ilaiha sa'altuhu an fadliha, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni yace in koma in ci gaba da salatul fatihi, sai yace mishi to me yi falalanta. Akhbarani awwalan bi anna al marratal wahidata ta'dilu min al qur'ani 6000 marra, yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labarin cewa salatul fati saukanta sau daya yana daidai da saukan qur'ani sau 6, in kai salatul fati daya to sai ka dauko Allahumma salli alaihi, sai ka dauko qur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, sai ka tafi tiryan 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 minal jannati wan nasi sau daya, ka sake daukowa sai ka yi sau 6, shine daidai da fallan salatul fati. Yace karan farko kenan. Thumma akhbarani thaniyan, yace sannan sai ya sake bani labari manzo Allah, sai ya sake wato fada min cewa annal marratal wahidata ta'dilu min kulli tasbihin waqa'a fil kauni, cewa karanta salatul fati sau daya yana daidai da dukkanin tasbihin da aka taba yi a duniya, wa min kulli dhikrin, daidai da kowanne zikiri, wa min kulli du'ain, daidai yake da kowace addu'a, kabirin aw sagirin, babba ko karami, wa min alqur'ani 6000 marra, sannan yana daidai da saukan qur'ani sau 6000. Yanzu kaga an kara mata falala kenan ko, da an ce saukan qur'ani sau 6, yanzu kuma sai kai in mutun yayi salatul fati sau daya to sai kai duka tasbihin da aka taba yi a duniya, da duk wani zikirin da aka taba yi a duniya, da duk wata addu'an da aka taba yi a duniya, da wanda manzanni suka yi, da wanda annabawa suka yi, da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, sai ka hada su duka, sannan ka sauke Qur'ani sau 6000, sannan darajar ka zama daya da wanda ya salatul fati sau daya. Kaga wannan ai tabargazaci da Tijjani yayi a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma haƙƙin Allah subhanahu wataala, don manzon Allah ya faɗa mana cewa bambancin da ke tsakanin maganan Allah da maganan wani kamar bambancin da ke tsakanin Allah da wani ne. Saboda haka in ka ce ga wani ya faɗi maganan da tafi maganan Allah sau 6000, to kamar ka ce ne ga wani ya fi Allah daraja sau 6000. To kaga ƙaryan farko ita ce cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bashi wannan salatul fati lima ughliqa, wannan ƙarya ta farko ce, ƙarya ce illa iyaka ai alƙarmawi ya hutasar da mu ko, yace in kaga babban raƙumi kai mu farkin kaga babban raƙumi wai to manzon Allah ka gani, to ta inda alƙarmawi ya hutasar da mu shine sai muka gano oh ashe Shehu Tijjani ma raƙumi ya gani. Eh, saboda haka mu tun farko da Shehu Tijjani ya gaya mana raƙumi ya gani, da ba mu tsaya muna inkari ba, matsalar mu da yace manzon Allah ya gani, da ya gaya mana raƙumi ya gani tun fil azal, ai da ya hutasar da mu, da ya hutasar da mu, ashe ba mu gane ba ne, ana ta ce ya ga annabi ya ga annabi ya ga annabi, ashe gaya na ga katar raƙumi ya gani, oh Allahu akbar, kaga ko wanda ya ga katar raƙumi kam ai ba matsala bane dan yayi sumbatu, daga cikin sumbatu shine ya rikice yace ga wani abun da yafi Qur'ani sau 6000, sumbatu ne. Sannan a cikin wannan dariƙa ta Tijjaniya tana da sharuɗa, musamman sharuɗa na zaman ka muridi, daga cikin sharaɗin zaman ka muridi a dariƙan Tijjaniya shine dole ka yadda cewa shehinka yana gaba da dukkanin wani waliyi hatta annabawan Allah, don wani a cikinsu a nan mun ji ya faɗe shi da Hausa, ya faɗa da Hausa cewa idan kana cikin halaren shehinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. To in ka tashi ka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to an kore ka daga halala, an kore ka saboda ka fusa ta shi ya kana gaban shi da ka tashi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka an kore ka daga halala. Ai kaga ko wannan halaran Allah ya tsine mishi albarka. Ai duk halaran da zan shiga in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bazan tashi in bi shi ba, in na tashi an kore ni, kai Allah tsine mu wannan halara albarka. Ai wannan halara akwai tsinannen halara, wannan halaran tsinanne ne. Akwai halara da ya wuce halaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, akwai wanda ya wuce na manzon Allah ne. Yanzu kana gaban shehi kawai kaga annabi kawai, yanzu misali ne a ce walillahi mathalul a'la, misali ne a ce kana zaune a gaban kwamishina sai gwamna ya zo, yanzu kallon kwamishina akwai saura ai an gama. To ballantana a ce shi kwamishina fa yana da daraja a gwamnati, to ballantana shehi da bai da darajar komai, bai da matsayin komai, duk wata darajar da aka bashi shashi fadi ne da ƙarairayi, ba wata darajar da yake da ita. Amma a ce wai in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana kana gaban shehinka, to ba a yadda ka tashi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a yadda ka tashi ba. Kaga wannan ya nuna maka cewa a wajen mai wannan tafiyar shehinsa ya fi masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa maganganun shehinsa a wajensa yake gaba da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Gwamma ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ka saba ma shehi, wanda ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ka saba ma Allah ma Allahn da ya halicce ka, wanda ka saba masa da ka saba ma shehinka, wanda Allah ya yi fushi da kai akan a ce shehi ya yi fushi da kai, wanda Allah ya yi fushi da kai. Daga cikin abinda aka sanya a cikin a matsayin sharadi na zaman ka muridi, idan ka karanta Jawahirul Ma'ani shafi na 323 gashi nan fasali na 19 fi tahdhirihim min mukhalafati ash-shaykh ba'da imtithali awamirihi hadiran kana aw ghaiban aw li'tiradi alayhi sirran aw jahra. Daga cikin sharadin zaman ka muridi, wanda wannan tabargaza ce a haƙin Allah da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine daukan matsayin Allah ne ka ba mu shehinka, shine ana so dolan dole ya zamana an ya kuna baina dai shehi kalmayit baina dai lghasil. Shadadin zaman ka muridi a tijaniya shine in kana gaban shehinka, to ka zama kamar gawa a gaban mai wanke ta, baka da katabus, baka da hujjan ayi magana ka ce ina dalili, kawai duk inda aka ce maka bi kawai ka saka. Kaga wannan tabargaza ce, tabargaza ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai Allah ya ce mana wa atiiur rasul la'allakum turhamun wattabi'uhu la'allakum tahtadun, shine kadai Allah ya ce ku bi shi da ku shiryu. Saboda haka manzo Allah shine kadai ake rufe ido a bi shi, amma duk wanda ba shi ba ƙarya ne, da yayi magana to ya kawo hujja, da yayi magana to ya kawo hujja. Saboda haka wannan sharadi ne. Sannan daga cikin sharadin zaman ka muridi shine idza wajjahahu shaykhuhu fi amrin an yumdhiya li amrihi min ghairi ta'ammulin wala tawakkuf wala yasrifu anhu sarif. Idan shehinka ya saka wani abu ko me ya saka, kar ka tsaya tunani akan halaccin abun ko haramcin sa, kawai ka je ka biya wannan shehinka. Kar kuma wani abu ya hana ka kai, hatta qala ba'dul mashayikh li ba'dil muridin, hassan da wani shehi ya taba ce ba wani muridin sa wai yana gwada shi ne, ara'aita law wajjahaka shaykhuka fi amrin, me kake gani inda shehinka ya saka wani abu, famaralta bi masjidin tuqamu fihi sala, shehinka ya aike ka da ka je wucewa sai kaga ga wani masallaci nan ana sallah, famata sunau, to me zaka yi yanzu? Da ka shiga masallaci kai sallah ne ko kuma zaka tafi aikan shehi? Fa qala sai yace amdi li amri shaykhi, dan je ne biya umarnin shehi na, wala usalli hatta arji'a ilayhi, bazan yi sallah ba har sai na dawo. Fa qala lahu, sai ya ce da shi ahsanta a ka kyauta ya ce kai cikakken muridi ne imaninka ya cika shine in sheyinka ya aike ka kaga ana sallah to ko da wasa karka kuskura ko da wasa ka ce bari ka shiga kai sallah a umallin sheyi na gaba da sallah tafi ka je ka biya umallin sheyi dan sheyi kan ma an yi gida ma duk iyaye bai maka dan saboda ai ba da jimawa ba muka ga wani ya zo daga Morocco ne ko ya zo wajen shi wannan zindikin alkarmawi ya zo wajensa ga alkarmawi a zaune a gefe gashi nan yana karantawa da larabci wannan fassarawa cewa wai waɗanda suka taru yanzu a gaban Sheikh Muhammad Nasib wannan sharifin da ya zo daga Morocco duk ya yafe musu zunubansu duka ya yafe musu zunubansu saboda haka yanzu tambayan da Allah ya kalubalen da Allah ya cewa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wake gafarta zunubai in ba Allah ba yanzu alkalmawi ya amsa kalubalen Allah cewa ga ɗaya ya kawo daga Morocco alkalmawi ya amsa kalubalen Allah cewa shi gashi nan ya san wani guda ɗaya daga Morocco yana gafarta zunubai bayan Allah yana yafe zunubai bayan Allah kuma wannan ita ce aqidar da Ibrahim Inyas ya gina dariƙar akai ita ce aqidar Tijjani ita ce aqidar Ibrahim Inyas yadda kuke zaune a masallacin nan kawai yanzu na ga dama kawai sai raba ku biyu haka daga nan zuwa nan na yafe muku ku kuma daga nan zuwa nan sai sati mai zuwa yanzu da Allah za ku karɓi wannan yafiyar saboda haka yanzu su ɗan nan da nace na yafe musu to za a tashi cikin murna ana faɗuwa ana burgima su kuma ƴan wa'annan suna kuka suna addu'a Allah ya saka wani abu ya hana ni zuwa sati mai zuwa to yanda abun yake tafiya kenan saboda haka in aka ce an yafe maka kawai karɓa za ka yi da haka ba ka yi ba sallah ba kaza ba kaza ba kaza ba za ka yi sallah ba saboda haka kaga wannan taɓargaza ce sannan daga cikin taɓargazan da suka yi shine sun kawo a cikin littafin Yaqutatul Farida gashi nan Yaqutatul Farida sun kawo a cikin littafin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakataren Inyas sakataren kakan ba shine zaka kira shi ka ce rubuta ya rubuta ba to sun ce manzon Allah sakataren Inyas ne gashi nan yace wa kana yaron nabiyyi fi hali yaqzati wa laysa yadhibu anhu biqadara qarfati yace wa Inyas na ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farke manzo Allah baya bacewa daga ganin sa ko da le kyaftawa gido wa yasaluhu an kulli amrin yuridu manzo Allah yana tambayin Inyas yace me kake so ko me yake so zai gaya masa fa ya rabbi wadithni maqama wasilati Allah ka gadar da ni matsayin wasilata yace wa yashabuhu al-ithnain ma'a yawmi jumu'ati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin Inyas a baya duk ranar litinin da ranar juma'a wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'atin tare da mala'iku guda bakwai me aikin annabi da mala'ikun nan likatbi asami man yarahu bi ruku'ati suna gani ne sa ido suke yi duk wanda ya kalli Inyas sai su rubuta sunan sa a wata takarda ta zinare wa annahu min ahli al-jinan bi ru'yati ganin sannan da ya zama automatic dan aljanna ya zama dan aljanna biduni al-hisabi wal-iqabi fa hadhihi sarat biwarithati likulli khalifati wannan kuma zai faru ne ranar alkiyama zai shiga aljanna ba hisabi ba hukuma kuma kowanne khalifan tijjaniya yana da wannan falalan da ya gaji khalifanci to ya gaji wannan falalan saboda haka yanzu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'iku bakwai sun zama yaran Inyas yanzu fa ba maganan wai wanda ya ga manzo Allah ya shiga aljanna ba shi manzon Allah shike rubuta sunayen wanda suka ga Inyas gashi nan baiti ne a cikin Yaqutatul Farida saboda ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu shine ya zama sakataren sa shike rubuta sunayen waɗanda suka ga Inyas shike rubuta sunayen waɗanda suka ga Inyas akwai bayanin da shi Inyas din ma yayi kan cewa wai akwai bayahudi wanda yake masa dinki so kullun ya kawo dinkin sai dai wasu suka karba daga waje rana dai sai ya ce shi yana so dolan dole yau shi zai kai mashi dinkin nan da kansa ana a'a ai matsalin kai ba yahudi ne kuma in ka ganshi kana ganin shi yanzu zai ce dole sai an baka aljanna saboda ka zai tsara zai rusa ma Allah tsari dan haka shi dai gidage aka ji aka ce bashi to faga telefa ya matsa yana son ganin ka ce kuma shi ya shiga ci to ai matsalan ka kai shi karaman ka shine kai da an ganka aljanna ake samu kaga kuma shi Allah bai son saka ba yahudi cikin aljanna ce duk da ka kuma shi ya shigo ya kawo masa dinki ya ganshi kawai shi ya rubuta masa hatimi ya ce ka zama dan aljanna zai ce kuma ya shiga aljanna kuma ya mutu bai musulunta ba kuma ya shiga aljanna ya mutu bai musulunta ba kuma ya shiga aljanna wai me ya bashi aljanna shine saboda ya ga shehi kafirce wanda yayi ma Allah ba wannan kafirce wanda ba isa kai shi wuta ba saboda sun yi ido biyu da shehi sannan a cikin ya kutatul farida suna cewa wa mautun alal islami afdalu ni'matin idha dumta minha marratan limaniyati mutuwa akan musulunci shine mafi girman ni'ima in ka mutu akan musulunci to ba wata ni'ima mai girma irin wannan amma abinda aka ce shine wala budda min idhnin sahihin min ahmada walau bi wasiqatin linayl alfadilati ka mutu a musulunci ka samu falalan ba zai yiwu ba sai ka samu izini ingantacce daga Ahmadu Tijjani koda ta hanyar wasila in baka ganshi ba to ka kama kalibansa ta hanyar sa kaje ka karba musulunci in ka mutu akan musulunci akan wannan to shine aka samu falala amma in dai ba ta wajen sa karba musulunci ba ko ka mutu akan musulunci in dai bai baka izini ko kalifan sa ya baka izini ba to ka tashi aiki sisi kondem yace ma'al i'tiqadi annaha fi sahifatin min an-nuri unzilat bi aqlami qudrati sannan kuma kai i'tiqadin cewa wannan falalan na cewa ko ka mutu akan musulunci in dai baka da izini daga Shehu Tijjani to ka tashi asisi condemn dole kai itikadin cewa yana nan a rubuce a cikin wata takarda ta zinare wanda aka saukar da shi da alkaluma na kaddara Allah ne ya rubuta ya bashi wannan falalan cewa duk wanda zai mutu akan musulunci to sai da izinin sa kaga yanzu duk wanda suka zo shekara 1100 kafin haihuwarsa duk musuluncin su bai yi ba saboda uwarsa ma ba su santa ba ballanta na shi kaga yanzu ya rusa musuluncin Abubakar ya rusa musuluncin Umar ya bisa bannin kaf ya rusa musuluncin su kaga wannan tabargaza ce a haƙin Allah da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kace Allah ya baka cewa duk wanda zai mutu akan musulunci sai da izinin ka ko izinin kalifanka to yanzu kun ga waɗannan abubuwan da muke karantawa mutane da yawa suna ganin kamar wato wani abu ne na kokarin tada tarzoma ko tada rikici wanda kuma wallahi ba haka bane haƙi ne akan duk mai karantarwa ya bayyana wa mutane hakikanin addinin Allah waɗannan mutanen sun cutar da mutane sun cutar da imanin mutane kuma suna kai mafi muni shine suna kokarin ribace kwakwalan jahilai da sunan cewa wai suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan suna sukan waɗanda ba su ba da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ko a matsayin ka na musulmi duk inda aka ce ma ga son manzon Allah ai kana wajen duk inda aka ce ma ga kin manzon Allah ai kana go a baka wajen ba za a same ka gun ba to sai su ribanci kwakwalan jahilai da wannan sai a wayi gari ga asalin hakikanin addini amma jahilai ba za su gane ba yanzu in ka dauke su a cikin su in kana neman wanda suke zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kanki to su ne yanzu shi wannan shashahin yaron wannan mai kadaiyen hakuri da shi da wancan ɗaya shashahin dan uwansa wancan mai tsamin baki dan gidan Ado Musa ka dauki shi dan gidan Ado Musa a cikin maganganun da yi ba shine asalin wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan karamin yaro dan karamin cikin bayi
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aka yi wannan shi ma ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma kuma wancan shi ma da dashi tsiyar. Da buga muku misali anan, shi a maganganunsa ya ce wai wani lokacin in sun zo raddima mala'am Tijjani gurundum suna sassauta masa saboda yana cin albarkacin sunan Shehu Tijjani. Ai, amma yana iya yin sukuwa akan Dr. Muhammad Sani Umar Lijiyar Lemo, shi kuma baya cin albarkacin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda matsiyaci ne shi. Shehu Tijjani yana da darajar da za a ci darajar sunansa a wajensa, amma manzon Allah bai da wannan daraja. Manzon Allah bai da wannan daraja. Ai, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wannan daraja a wajensa. Yanzu kaga in ka dauka yanzu misali kamar maganganun da wasu daga cikinsu suka yi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wancan Mansur dan Kaduna, wancan Ziddiqin wanda ya kamanta manzo Allah da hankaka, hankaka mai da dan wani naka, duk wanda yake da kaje in yi hango hankaka hankalinsa ya tashi saboda ya san farauniya ce, amma ya kamanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hankaka. Wannan dan Kano Al-Karmawi dan comedian ne da ya kamanta manzo Allah, shi ba kamanta manzo Allah da ragumi ba ma, ba wai cewa yi manzo Allah na kama da lab, a'a, in kaga manzo, in kaga ragumi kawai manzo Allah ka gani, saboda haka kawai manzo Allah shine ragumi. Kuma abin da ya bani mamaki shine su masu raddi akan magana, musamman shi wannan mai kareyen hakuri, lokacin da suka zo magana na yi tsammanin cewa za su yi raddi ne na ilimi akan yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga siffar raqumi, sai suka kasa. Sannan shi wanda ya magana saboda a cikin su yake, to ba za su iya kware masa baya ba, sai suka barki da zagin guruntun cewa guruntun ba malami bane, yana gyaran gilas, yana man sigir, sai suka barki da haka. Har wannan jahilin yaro, jahili wai na cewa wai in ya rubuta wa Mala'am Tijjani gurudu rabin shafi ba wasali, in ya karanta wai daga ranar ya yadda ya zama malaminsa. To na farko shine wannan yaron jahili ne, ayoyin Qur'ani ma ba ya iya karantawa da kyau, ayoyin Qur'ani ba ya iya karantawa da kyau, shi yasa baya ma wato baya ma garajin cewa zai karanto ayoyin Qur'ani saboda ya san bai iya ba. Sannan ni ina bashi uzuri, uzurin da nake bashi shine yayi bayani cewa lokacin suna yara akan yi rubutu a allo a wanke a sha, to babansu yake rubuta musu na hawul wadi juzuin farko sai su wanke su sha. To na hawul wadi kuma da na hawul wadi da buraita girama wallahi duk ɗaya suke, saboda na hawul wadi mai a cikin ta kaidojin larabci ne, buraita girama ba kaidojin turanci bane, duka ɗaya ne kaidojin yare ne, ba wani abu a cikin shi, ba aya ba hadisi a ciki, babu aya ba hadisi a ciki. To wanda aka wanke masa wannan dattin ya sha, wannan dattin ya taru a kwakwalwarsa, kan duk haukan da ya kai ya kamata a bashi uzuri, ya kamata a bashi uzuri. Eh, shi yasa na jefa masa kalubale, kuma yanzu ma ina kara maimaita wannan kalubalen, idan ya isa don girman Allah, don Allah ya fito ya rantsi da Allah ya ce bai shaye shaye, ina yin Tijjaniya ku kai mu abul fatayi wannan sakon, ku ce ya fito ya rantsi da Allah ya ce bai shaye shaye, ya rantsi da Allah ya ce bai shaye shaye, ba ilzami na masa cewa yana shaye shaye, tahaddi na jefa masa, ya fito ya rantsi da Allah ya ce, ya rantsi da Allah shi abul fatayi sani wallahi bai shan kayan mai, yazo ya rantsi, yazo ya rantsi. Ya halatta ka zargi mutum saboda yanayin da kaga ayyukansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce da badin shaida abu ne mai muhimmanci a addini ba, da na jefe wacce saboda irin shigan da naga tana yi da yanayin wanda take mu'amala da su. Kinin zahirin mutum yakan iya defining waye shi, yakan iya defining waye shi, saboda haka ya fito ya rantsi da Allah ya ce wallahi bai shaye shaye, yanzu ya rantsi muji. Abubuwa na hauka da rashin hankali, rashin lissafi, wancan ya ce manzon Allah hankaka, wancan ya ce manzon Allah raqumi, har yau kuma ba wanda yayi raddi a cikin su dayan biyu za ku yi ko dai ku yadda cewa ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku fito kuma sharadi ko kuma ku fito ku yi bayani da ilimi yaya akai manzo Allah yayi kama da hankaka yaya akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kama da rakumi ku fito ku yi bayani ko ku yi bayani da ilimi ayoyi da hadisai ko kuma ku yi musu martani ku nuna cewa zindiƙai ne ba a cikin ku suke ba saboda addini ne shehunansu ne a gaban su alƙarmawi yafi musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su kware ma alƙarmawi baya wanda yayi ma manzo Allah duk zagin da zai kuma shi wannan wai shine wai mai fito ya ce wai ai Allah ya isa kafa 77,000 a raba mazawiyoyi ta ai kai ne asalin wanda ya kamata baka Allah ya isa 77,000 ai kai ne asalin wanda ka dace da Allah ya isa guda 77,000 ko da ke dama Malam Idris Abdulaziz ya wuce sanda mu ya ga bani cewa dakiki ne rubutun aka dinga mai a makaranta ai ya riga ya mana bayani akan shi mun riga mun fahimce shi tuntuni gashi alamomin kuma suna ta ƙara bayyana to saboda haka su yan bid'a suna ikrarin wai su ne masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba kuma wallahi ƙarya suke yi ai shi yasa yanzu duk abin da suka soki malamin turayum da shi cewa ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan cikucikun da ake yi har yau a cikin su an rasa wane ne zai amsa cewa shi ne zai yi mukabala da malamin turayum har yau an rasa su wayannan wawayen da suke nan garin suna hayaniya ai inda gaske suke yi a wancan dan sulejan da ya fara dauko a gidan yan boko haram Dr. Jamil Waziri daga nan da ya tashi ya jira gwamnati ta shirye mukabala ba ta shi yaje same shi suka shirye mukabala ba to ai abun da ya kamata kenan kar ku jira mukabalan gwamnati in ku kun isa kun haifo a ilmance ku shirye mukabala ku gayyaci malamin turayum ku ce kuna gayyatan sa yazo ku daina hayaniya anan gari wannan ba zai amfani ba ku daina zage-zage anan wannan ba zai amfani ba jahilcin ku ne ke ƙara bayyana ku amsa kalubale ku jefa mai kalubale ku ce in ya isa ya amsa za ku zo ku zauna da shi khalas kowa ya fahimci kowa ya huta aje ayi ta kawai a huta ba shikenan ba kowa ya gane gaskiya aje ayi ta kawai a huta amma kowa sai ni kunuku yake yana janye jiki kowa yana janye jiki sai can koi sai a tare wawaye da mahaukata a masallaci a zo ana ihu ko rabo da wadancan ku je ku yi mukabala ai ba dole sai an yi na gwamnati ba ku shirye mukabala da shi ba ku hoto da ya jima yana jefa muku kalubalen ku amsa in kun isa ba shi matsalan da babu hoto da yake ba su shine wani lokacin ya tashi musu raddi sai da laranci su kuma ba iyawa suka yi ba ai matsalan sa kenan saboda haka mallan bafa don Allah ka ya hakuri an zo yi mukabalan nan ka hakura ayi da Hausa su amsa mukabalan Aisha Abdul Batin da yace wai zai koma Kano tije yayi kaza da kaza an sanya masa kalubale in ya yadda ya zauna yayi mukabala da babba hotoro to an yi mishi alƙawarin gida daga miliyan 1 zuwa miliyan 30 ba dai Kano yake so ya koma ba za a bashi gida a inda yake so to ya amsa yayi mukabalan ya amsa ba to saboda haka wa'annan abubuwan da kuga wallahi in mun zo mu zauna mu jefa kalubale guda daya biyu uku akan maganganun Inyas da Tijjani wallahi abinda muke fata shine mu fahimce su a hankali kuma mu yi kokarin nisantar su wannan shine Allah ya sa mu dace abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana Allah ya tsare mana imanin mu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.